perché non ama le mine. Sannan malam ya mana ta'arifin hadisi da al-hadisi da al-khabar da al-athar da al-hadisul qudsi, inda hadisi yace mana shine ba udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Yanzu ba mu misalin hadisi fi'li
umarni da aiki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam,
fi'li aiki daga nabi sallallahu alaihi wasallam, ko kamar wani hadisi
la tasumu yawm as-sabt,
la tasumu yawm as-sabt,
yawm as-sabt
wannan ya shiga fili ko kuma kawai faɗi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma aikatawa ne?
Sai
la tasumu yawm as-sabt qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawm as-sabt, kenan wannan ba cikin fi'li ba zai shiga, cikin kauli zai shiga. To ka kawo kauli, wa zai ka fi'li? Malam innamal a'malu binniyat. Qala Umar bin Yasir sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat, shi ma cikin kauli yake. Fi'li kuma wani hadisi mai farawa daga kana,
da kana sallallahu alaihi wasallam sallu kamar
sallu kama ra'aitu muni usalli,
qala rasulullahi
sallu ku yi sallah kamar yanda nake, kamar yanda kuka gani ina yin sallah. Aiki ne ya gai gogo, shi hadisi kauli kamar aikin na annabi shi ne ake rawaitawa.
Siwak
kaji kun siwak kana idza dakhala baytahu yashusu fahu bis siwak kana yu'jibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi. Sannan kuma kana idza qama min al-layli yashusu fahu, kana menene yake cewa? To duka mafi yawa hadisan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ku gani mafi yawa an ce ya kasance yana yin kaza. Idan kaga wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka rawaito, sannan kuma irin siffa arwallahi sahabi zai rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma kamar hadisin Imran bin Husain ne, ko da da'abi wa du'in Usman ne ya yi kira a kawo mashi ruwan arwalla, da ya idami ya ce ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda annahwa wudu'i haza, kinan nan yana nuni haka yato kamar fi'ilan annabi sallallahu alaihi wasallam ne na arwalla. Sai hadisi kuma taqriri wanda an yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yake yayi ikrarin shi kamar da yayi ba magana, ya nuna cewa daidai ne. Taqriri azal kunna na'zilu wal qur'an yanzil hadisin azal shi yana ana malamai suna kawo shi cikin misali na hadisi ta gairi sai wasu ya samu ya kaso abu kalo kaso biyu abin da ya shafi halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya shafi halayen annabi sallallahu alaihi wasallam misali daga hadisi da yazo akan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam khalqihi wannan na halayen shi ne Aisha take cewa kana khulqul qur'an to kuma na halitta shi kuma cikin shama'il hadisai na littayi imamu turmuzi ne kitabu shama'il muhammadiyya duk akan abubuwan da ya sai ya kawo halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kana abiyar kana laysa abu wal wakan kana kadar sallallahu alaihi wasallam to duk wannan kenan wannan duka dai kamar yadda muka gani nau'i ne na hadisi wanda ake rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan menene zamu fahimta cewa lalle duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zo ga baki dai duk abin da yazo daga wajen shi shine ake ce ma hadisi sai malam ya ƙara fasarta mana kuma al-khabaru muka ce meye bambancin hadisi da khabar meye bambancin hadisi da khabar wallahi kusan banda jin daɗi ne yau yana ce to kawai mu yi mu ɗauko daga farko ma mu ɗan yi muraja'a sai muka dawo daga kuma sai mun tunda malam ya ce alkhabaru bi ma'ana alhadis fa yu'rafu bima sabaqa fi ta'rifihi sannan kuma a wata faɗa aka ce alkhabaru shine ma udifa ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi to ana danganta alkhabar akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana danganta shi akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam ya ce wal khabaru fa yakunu alkhabar a'ammu min alhadis wa ashmal saboda in kace hadisi ko wannan ka takaita shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam in kace alkhabar kuma kana iya ka danganta shi da wani kana iya kuma ka danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ala athar sai malam yace ma udifa ila sahabi aw tabi wa kad yuradu bihi ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam muqayyidan fa yuqalu wa fil athari annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace shi ma athar idan aka ce ala athar ana nufin shi abin da aka danganta shi zuwa ga sahabi ko tabi'i da yawa za ku gani ko anan karatun motsa da ake za ku gani wannan ya ce asar ne asar ne an wane amma mafi yawa asar dai ana itlaqin su kan sahabbai da tabi'ai da kuma wanda suka zo bayan tabi'ai duka sai ku ji an ce an samu wani asar daga wane ba a ce an samu wani hadisi daga wane in ya tsaya gindin shi kamar yanzu misali wani tabi'i ne ba cewa an samu wani hadisi daga tabi'i a'a sai dai a ce an samu wani asar daga tabi'i faɗai shi kamar tunda faɗai shi ma muka ce can kamar yadda zan magana shi ne ake ce ma al-maqtu wanda aka rawaito daga wajen tabi'i to shi ne kenan in kuma zaka danganta cewa al-asar daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan ya yace ya ce wa fil asari an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wani asari da ya zo daga annabi kenan wannan ka kayyade shi da annabi amma itlaqin asar kawai ana ne abin da ya shazo daga wajen sahabbai ko kuma wajen daga wajen tabi'ai sannan hadisul qudsi malam yace shine ma rawahu nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi wa yusamma aidan alhadisur rabbani wal hadisul ilahi abinda aka rawaito daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijin shi kuma shine ake ce ma alhadisur rabbani ko kuma alhadisul ilahi ko alhadisul qudsi duka wannan hadisul qudsi ne ake ce mushi suna ran nan ba manta ba mun gugai wasu bambanci tsakanin hadisul qudsi muka ce za a yi kamar yanzu tunda hadisul qudsi daga wajen Allah annabi ya rawaito qur'ani ma shi ma daga Allah to muka ce yanzu za a yi sallah mutum ya karanta hadisul qudsi magana Allah ce malam ali za a yi sallah an karanta hadisul qudsi da magana Allah ce don me yasa wane ne lafazin daga Allah ma'ana daga nan
magana daga Allah kuma
was in den anderen.
Was ist bayani?
Ma'anar ne yazo daga Allah.
Allah subhanahu wa
ta'ala. Lafazi ne yazo daga Allah.
Daga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Qur'ani ma
shine Qur'ani kuma
lafazi da ma'ana duka daga Allah.
Lafazi da ma'ana daga Allah subhanahu wa ta'ala. Yau. To, yanzu shi hadisul Qudsi lafazin shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Amma ma'anai daga Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu wani in wani yazo ya ce maka to ai alhadisi ma wannan hadisin nabawi da yake zawa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mala drama. Kun san shubha ce kamar akwai kun san shi ilimin mustalah yana daga cikin fa'idar shi kamar akwai shubohi surtu wajen ƴan shi'a da su kawo maka wasu shubuhohi ko kuma wasu abubuwa wanda za su kawo maka su sa maka to in ka san ilimin mustalah da shi zaka kare addini saboda yanzu ƴan shi'a akwai wani littafin su da suka yi alkafi qatil lillahi ne mu su a kai kace kamar a gama kutubu sita na musulmai suka yi kawo duk hadisan kare-rakin ya ciki ce kare-raki ne ka an wai ikhtilafi aka samu a zamaninsu irin wajen Al-Hasan da Hussein aka ce aka zo ana garrama wasu ne ai Al-Hasan bai saurari ba hadisi daga wajen wani to ka gani Al-Hasan da suka taso lokacin ana ta garrama ana ta garrama kawai wannan shi a yaran rubuta isnadi kun san akwai masu girgira isnadi haddasali wani an wani an wani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ya saurari daga wajen wani kawai kirkira isnadi haka to suna da littafi musu'a ne da yawa wanda isnadi suke kirkirawa to yana daga cikin fa'idar ilimin mustalah da hadisi yanda in ka san ka'idodi ya ne ne wani da wani sun haɗu ko ba su haɗu ba wani ya mutu a shekara ta misali ta 100 bayan hijira wani ya mutu ta 220 to aka zo to ya ne aka yi suka haɗu to mu ɗauka ya yi sun yi tsawon rai to ina suka haɗu wannan ka bibiyi rayuwar shi saboda ilimin mustalah ka bibiyi rayuwar shi yasa da kake gani dan me sama da wani suke cewa wannan rawun ba a karba hadisi da shi bibiyar rayuwar shi ake ajiwa ne ne ya taba kaza ko kuma kaza 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 su tabbata to wannan da ka bibiyi rayuwar shi ka gani tunda Allah ya halicce shi bai taba kuta daga madda magaran ba shi kuma wannan da ya ba shi labari yace ya ba shi labari a yamai to kinan ka gani shi kuma wannan bai taba kuta ba daga magaran kinan ka gani da ja nan da irin ka'idodin da malamai suka dora na mustalahul hadisi da shi zaka gane to yanzu ne akwai bahasi guda shine wanda sati mai zawa za a kawo shi kowa ya je ya nema shine idan aka zo aka ce maka hadisul qudsi lafazin shi daga lafazi daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana daga wajen Allah subhanahu wataala to shi hadisi wannan hadisi wanda ake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma'anar shi daga wajen mataki aka ce maka dalili kuma Annabi Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun kenan yanzu wannan ne za a warware mana sati mai zawa kafin mu yi dora karatu insha Allah sai malam ya bada misali kan hadisul qudsi yace fi ma yarwi an rabbi ta'ala annahu ana inda zanni abdi bi Allah subhanahu wataala yake cewa shi yana da yana inda bawan shi yayi zatan mushi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu al hadith to kenan wannan hadisul qudsi ne misali malam ya kawo mana sai ya ce wa maratibul hadisul qudsi bayna wa martabatu hadisul qudsi bayna al qur'an wal hadithun nabawi nan zai kawo mana farqi kamar yadda yake tsakanin hadisi qudsi da qur'ani to fal qur'anu yunsabu ila allah ta'ala lafzan wa ma'na wal hadith yunsabu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lafzan wa ma'na malam yace qur'ani an na danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lafazin shi da ma'anar shi shi kuma hadisi ana danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lafzan da ma'ana to yanzu akwai hadisai zan mu gani wanda an zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu annabi ya kyale sai ya kyale a tambaye shi wani abu sai ya kyale can sai ya tambaya shi na mai tambaya kaza sai ya zo ya ce mishi kaza 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 wato lokacin da aka mishi bai da amsa sai da Allah subhanahu wataala ya mishi wannan magana mu tada zade wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi to wannan su mine ne
wannan ana iya ce ana iya sa su cikin hadisi al-Quds
hadisi al-Quds
kaman kaman su da tunda ma'ana kaman abin da ya bada kan ma'ana daga Allah ne
daga Allah ya
fito kaman abin da ya bada kan response daga Allah ne ya fito
tunda wancan din response din da yake bada ba daga Allah bane Allah Allah ya ce wa yanzu ba ta hawa
wannan hadisi ne wannan da daga dawo da hadisin da daga hadisin da ake dawo
cikin hadisin nabawi eh to in haka ne kenan babu bambanci tsakanin hadisin nabawi da hadisin qudsi
akwai
yau
haka
da hadisin qudsi
a cikin
yayi annabawi kalla Allah yana ce qala Allah subhanahu wa ta'ala to yana cewa qala Allah ta'ala to amma ko bai ce ba qala Allah ta'ala ai mun san aya can mi tace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi to
ala rama ala rama tashir
ala rama
asa
shi ne ma'ana ma'ana da lafazin ka da
gaba sallallahu alaihi wasallam
shi kuma hadisin kursi ma'ana ma'anar shi daga Allah ma'anar shi da lafazin sai ka yi da Allah
hadisi qurani ne wancan ba la da lafazin da wala
shi kursi ma'ana ce daga
Allah lafazin daga Allah
kenan sai ya ce qalan da ta'ala
lafazi daga Allah ma'ana daga Allah wai iskalin da muka ce yanzu shi annabi mun sani wa ma yantiqu anil hawa babu yanda zai annabi duk abubuwan da yake fadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha to yanzu he meye babbanci dan me yasa za a zo a ce to wannan hadisi ne na qudsi kuma a lurke wancan hadisin ma wanda ya fadi cikin shari'a tunda Allah ya turo annabi ko da abin da ya da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da abin da ya mana dauka zanmi daga wajen Allah subhanahu wataala ta shari'i ne shari'a ce daga wajen Allah zan mu dauka to dan me yasa wannan shi aka ce kaza kuma wancan aka ce hadisi sai
bi da shi wannan
lafazin da ma'anai ma'anar daga wajen Allah daga wajen annabi to amma wagayi mishi wagayi mishi na
tunye na wai shi kuma wancan kudi shi wai ne shi kuma ilhama ne kuma kuwa
ilhama eh eh ilhama aka mai shi
shi kuma wancan kai wahayi ya ji daga wannan ne ake shi ma'ana kuma wahayi ne da
aka wahayi jibril yake kawo shi wasi ka kusa ka mu hanya wala shi ne ya zo ka kusa ka mu hanya ka wala a wala ka ku gani wala kai shi to ala kula da kenan ai ba sai sati ne zan wa kenan ka bincika littafi sannan kuma ka je ka ƙara a duka kan wannan ne kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama lafazin shi da ma'anar shi shin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mun ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake to hadisul qudsi ma lafazin shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'ana daga wajen wa daga wajen Allah to in muka dawo kan aya da ta ce وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تو يزم جماعتا مچه تو حديث النبوي غاشي kenan duka kawai wahayi kenan shine zan mu yi bahasi akan wannan a da tambayi kenan sati mai zawa sai mu ha eh to ya bayanin da zaka mana ya sha bamban da wancan ne shine muke so ka karanta littafi kuma ka zo sati mai zawa Allah ya kai mu da rai da lafiya mallan yace فالقرآن ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا ولذلك لا يتعبد بتلاوته بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة ولم يحصل به تحدي ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع kenan malam yayi ƙara mana yayi bayani kan cewa shi ma hadisi qudsi ana danganta shi daga Allah subhanahu wataala ma'anar shi kamar yanda muka yi wancan bayani ba lafazin shi kuma daga wajen annabi ba lafazi ba shi yasa ba a karanta shi in zaka yi sallah baka zawa kace zaka karanta shi kuma baka zawa kace kana karanta hadisi qudsi ana baka lada a kowane harafi kamar yanda ake baka na qur'ani kuma a cikin hadisi qudsi zaka samu akwai hadisai wanda daqifai ne ko kuma sabi haiku kuma hasan to mallan ya mutse mana samu da khabar bi itibari turqi naqlihi ilaina rabaraban labari al khabar hadisi bi itibari turqi naqlihi ilaina daga hanyoyin da yazo mana isnadi kenan shine mallan yace mana yanqasimu ila qismaini mutawatir wa ahad mutawatir da ahad muka ce wancan satin hadisin mutawatir mallan ali wanne ne hadisi mutawatir na ba ka ne hadisi mutawatir أن يتواتر على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس ما لن يتشي وينقسم المتواتر إلى قسمين يا رب جدائب
متواتر أحد
متواتر يا رب جدائب
متواتر يعني أمبر
لفظي
لفظي ومعنى
أكوي متواتر
لفظي
أكوي متواتر كما معنى فقط akwai mutawatir lafzan wa ma'nan da kai kuma mutawatir ma'na muka ce mutawatir lafzan wa ma'nan kamar wani hadisi man kadaba alayya muta'ammidan fa laysa bihi wa maqadu minan muka ce sama da sahabi wajen sattin sun rawaito shi da wannan lafazin shi kuma ma'ana wanda ma'ana guda ce amma lafazin shi daban-daban ne muka ce misalin hadisi shafa'a hadisin shafa'a da ranar tashin kiyama wanda ya zo ruwa ya ta yawa amma ma'ana guda ce lafazi daban-daban ya zo kenan shine mutawatir lafzan wa ma'anan gashi nan wannan baitin guda biyu yana da kyau a mutum ya haddace su in ka haddace su kenan ka haddace kamar hadisan da suka zo mutawatir daga cikin su yace min matawatara hadisu man kazab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mas'ufain wa hadhi ba'd kenan daga cikin abin da yayi tawaturi yace hadisu man kazaba alayya mutamidan fa laita bawo a makadu minan nan kaga ya ma ikhtisari man kazaba kawai yace ma kenan ka san wani hadisi ne ma ishara zuwa gare shi bai kawo ma ba duka man kazaba alayya yace kuma man bana lillahi baitan wahtasab nan ma wani hadisi ne hadisin man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu baitan fil janna sai kuma wa ru'yatun hadisin ru'ya da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin ru'ya yanda za ru'yatul mu'minin rabbuh wanda mu'mine za su gani ubangiji a ranar aljanna annabi yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudhammuna fi ru'yatihi sai kuma hadisin shafa'a dogon hadisi kuma hadisin haud shi ma da hadisin shahwa akan kufi kenan dai yana da kyau mu harzace wannan baitin guda biyu bi ma tawatara hadisu man kazaba man bana lillahi baitan wa ihtasabu wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa masfufain wa hadhi ba'du sai malan yace wal mutawatir bi kismaihi yufidu awwalan al ilm muka ce shi mutawatir me yake yufidu maza kamar me yake bayyana mana kamar akan hukunci shine malan yace al ilm يعني القطع بصحة النسبة إلى من نقل عنه تبتوا أكن ينكي قومي نشكا كما مكبر مثال وانا يازو ياتي مكا أني كذا علي وجي كذا تو كان تنشكا كلام كلام هي وني يازو يكارا مكا إيه كاي وانا هنا فارجو هي وني يازو هي وني يازو هي وني يازو من كجبا دلابا باري جاء كاي هي ما كاي رنسوا كاتي والله أبو كذا يا فارج سوري هذا من تو ثواتي هذا من تو أبي bi wani a ce an yi ƙarya to shi ma hadisin mutawatir haka ne wannan hadisin misali man kazaba alayya muta'ammidan fa lay tabawwa maqadahu minna hadisi ne qat'an annabi ya faɗe shi babu wani shakka akan cewa annabi bai faɗa ba ko kuma minin saboda yayi tawaduri waya ta daga sahabbai sun zo da yawa yanda kai ma zaka bada labari kamar kai ne a gaban ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani kenan wannan na farko abinda mutawatir yake يفيد ماذا سنن النبي يتي العمل بما دل عليه بتصديقه ان كان خبرا وتثبيته ان كان طلبا يم ايكي da abinda aka rawaito yi cewa kuma yanzu da aka tuna annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan balai tabawa maqadahu minan nar kaga ai kamar khabar ne aka baka cewa lalle duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ya nemi zamanin shi a cikin wuta to wannan labari ne kinan wajibi ne akan ka gaska ta wannan labarin sannan kuma abu ne wanda na aiki ne wanda aka rawaito su hadisi da wata shi ma wajibi ne akan ka kai aiki na hani wajibi ne akan ka kai hani sai ismi na biyu shine al ahad malam yace tarifin shiga shi nan da ya kawo da samun in shi yace al ahad masu yawa mutawatir hadisin ahad shine wanda hadisi ba mutawatir ba kenan mine malam yake so ya faɗi mana
wanda ba jama'a ba suka rawaito shi
tunda shi mutawatir muka ce jama'a wanda malamai sun yi ikhtilafi kan daga mutum nawa ne ma jama'a take fara wasu suka ce hudu wasu shidda wasu takwas wasu goma sha biyu ashirin har zuwa arba'in akwai maganganu da yawa na malamai shi dai mafi yawa malamai daga sama da hudu suka ce kinan ƙasa da hudu ko kuma ai la hasaba wanda suka dauka wasu sun dauke sama da shidda wasu kuma sun tai ma sama da goma shine jama'a amma ƙasa da wannan duk ba jama'a bace kinan shi hadisin ahad duk wanda hadisin da yazo ƙasa da uku ƙasa da hudu a wata magana har ƙasa da biyar ma duka wannan shine ake cewa al hadisul ahad shine a cikin shi sun kasu gida uku da wanne da wanne da gari kala uku muka ce wanda gashi nan malam yace fa mashhur ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yabluq hadd al tawatur shine misali yace al muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi hadisin da jama'a uku suka rawaito shi jama'a uku kaman mutum uku ko kuma yaya wannan misali sun sama
jama'a
uku kaman yanzu kawai aka samu mutum uku sun rawaito wannan hadisin daga ni da wannan shi kina zama mutum uku
mashuri
da zama to mashuwar kamar kaga
daga sun mutum zuwa samuwa ba
su
yana zan
ka san ko an sama da ko ta magana da muka yi
in baka dauke su ba kai jama'a
ba can bane ke so
wannan mashuhur kamar sahabi uku tabi uku
yawa a kowace tabaka kamar isnadin da aka samu a kowace tabaka a samu mutum ma uku kai ya wuce kasa da uku muka ce yanzu ina takardar nan da muka hudu in kun duba ai a ciki na farko uku ne daga baya hudu daga baya wannan to a kowace tabaka ya zamanto an samu uku ko sama da su kaɗan to wannan shine jerin sahabbai haka tabi'ai tabi'u tabi'in har zuwa musannifin wani irin sai Imam Bukhari wanda suka daga nan kuma zaku gani hadisi yaya to a kowace tabaka ya zaman to akwai mutum uku 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 to wannan shine ake cewa hadisin mashhur wanda shi kuma hadisi aziz muka ce shine ma rawahu isnad faqat har muka ce hadisi mashhur yana da wahalar samu saboda malifa ba a buga ba littafi azizi afwan yana da wahala samu ba a buga ba malittafi akan shi hadisin saboda wahalar shi wanda a ce bi suka rawaito sai kuma alhadisul garib shine rawa marawu rawin wahid faqat shine muka bada malam ya kawo mana misali kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa shi wannan hadisin shine malam yace fa inna ulam yaru an annabi sallallahu alaihi wasallam illa umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya rawaito shi sai umar daga umar kuma alqama daga alqama sai ibrahim muhammad bin ibrahim al-taymi daga muhammad bin ibrahim al-taymi sai yahya bin sa'id al-ansari sannan kuma wannan hukun duka tabi'ai amma dai inda suka rawaito su ko dai zo sahabi daya shi alqama daga alqama sai muhammad daga muhammad sai yahya haka yazo wannan isnadin to daga yahya ne isnadin ya watsu ya zamanto mutane diya san dauki hadisin daga yahya zuwa ga umar bin khattab annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo nan muka tsaya in ban manta ba kan karatun mu zan mu tashi kan sahih muka ce ko
nan shine zan
to as-sahihu hadisi sahihi malam yace wa tanqasimu al-ahad bi'tibari rutba ila khamsati aqsam hadisin ahad duk yanzu bayanan da mu zan mu kusan hadisin mutawatir an muka yi magana muka ce malamai wasu suna hulta shi daga ilimin mustala saboda mi saboda shi ilimin mustala kamar ilimin kanikancin rawi ne inda za a ringa binciken rawi shi kuma wancan dija ya zamanto mutawatir ba binciken da zan mu ya riga ya zamanto tabbaci gaskiya ne babu binciken da za a yi a wasu malamai suke gani bai shiga cikin ilimin mustala amma dai ana kawo shi cikin mustalawar hadis shi kuma al-ahad to shine anan ne duk kawa'ir ilimin mustala za ku ga an dora mishi saboda a cikin ahad shine za a samu hadisi muka ce mashhuri da kuga wani mutum uku sun rawaito shi a dabaka wani hudu wani biyu wani sama da haka amma bai kai ba mutawatiri sai a sashi cikin mashhuri haka aziz haka garib amma mafi yawa hadisan da suka yi yawa su ne masu isnadi da mashhuri da garib wanda isnadi ɗaya ne wannan wani ko kuma biyu ko kuma wannan to shine malam yace daga cikin ahadin nan akwai hadisin da ake ce ma sahihul li zatihi akwai sahihul li ghairihi akwai hasanul li zatihi akwai hasanul li ghairihi sannan kuma da'if kenan kaso nawa kaso biyar in ka gama su wannan kaso nawa ne zai baka a takaice kayan ka fayyace kaso uku zai baka hadisi sahihi hadisi hasan hasini hadisi da'if da a farko malamai can farko irin su Ibn Salah irin su Abu Umar Ar-Rama Hurmuzi dubbisu da istilahati in hadisi hasan da sahihi da da'if kawai wanda ke da sahihi ne ko da'if a kusa ne ma wajen su Imam Tirmidhi ya rasu shekara ta nawa Tirmidhi shekara ta 300 da Imam Tirmidhi 303 ba ban da ba in ban mata ba ko kuma 370 303 ne ina ji Imam Tirmidhi na manta to a cikin Imam Tirmidhi shi yasa a cikin hadisin littafin shi zaku gani hasanun sahihun garibun hasanun sahih hasanun kaza to duk mafi yawa daga wajen shi aka fara samun istilahati in hadisi hasan har sai Ibn Hajar wanda shi Ibn Hajar ya mutu a shekara ta 1952 ya mutu shi ya zo sai ya ƙara faɗaɗa abubuwan ya daidaita hasan gashi nan kaza da kaza da kaza in shi to da kenan hadisi kawai daga da'ifi sai sahih to yanzu sai hasan ya ƙaru wanda wannan sai hadisi ne hasan shi kuma hasan wanda bai kai ba sahihi kamar yanda zan mu zo mu gani sannan shi kuma sahihi kuma sai ya ƙara budewa ya zamanto guda biyar sahihul li zatihi wanda shi karan kanshi sahihi ne ya wadatu da kanshi sahihul li ghairihi wanda shi kuma zan mu zo mu gani yaushe hadisi zai zamanto sahihul li ghairihi sannan kuma mu gani hasanul li zatihi shi ma da hasanul li ghairihi da kuma da'if a cikin nan wane ne ba aiki da shi hadisi da'if shi ne zan mu gani shi ma hadisi da'if kuma a cikin shi wasu leshishika ne suka bude dan mu gani akwai hadisin mursal, akwai hadisin munqati, akwai hadisin mu'attal, akwai hadisin mu'allaq, akwai hadisin maqtu, akwai in muka dawo kuma zan mu gani irin wasu mu'all da shadh, duka wannan hadisan ba aiki da su, duka kalkashin wasu duk suna cikin kalkashin hadisai da aikai. Hadisi sahihi li zati malam yace mana marawau adulun tamuddab bi sanadin muttasil wa salima min ash-shuzuzi wal illati al-qadiha. Hadisin da adil, idan aka ce adil shine mutum musulmi baligi mai hankali kuma ha wanda da ya cika sharadin zaman tawwa mutum wanda ba ma haukaci ba wanda kamalalle shine wanda ake cewa al-adil. Adala suna ce mata kamar wani wata malaka ce Allah yake ba mutum, daga gani tana sa mutum ya zama to tahmir sahibiha ala mulamas zamatin taqwa wal murwa, mutum ya kama ya da jin tsoron Allah subhanahu wataala, sannan kuma da ya ake ce mishi murwa, da mutunci, yana da mutunci a cikin gari, yana mutum ne kamili wanda a ce wannan kai wani bai da mutunci. Da ku gani irin magabata yanzu, ko da yanzu misali a ce Malam Abdulrahman nan a daukar shi ya tsaya yana wani abu wanda dai bai dace ba, sai a ce wannan ai ba bi daga cikin kamal, kamar ya bata mutuncin shi. To ita adala, ita ce adala wannan, kamar abin da yake sa mutum ya zama to ya lazarci tsoron Allah subhanahu wataala, da kuma irin tsare mutuncin shi daga cikin sharadin hadisi sahihi kenan na farko kenan. Abin da aka rawaito daga wannan mutumin adil, wanda mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne mai takwa, ba a taba ganin shi ba da wani abu na wanda zai bata mishi mutuncin shi. Sannan malam yace mine tamuddabt, ko tamuddabt, sannan kuma ya zama to dabtin shi, idan aka ce dabt kaman ka hada ce abu memuwar yin shi ba karaman memuwar bace ba, yana yin riqiya bishe ya bishe bai sabka. Zan mu gani akwai kamar hadisi Hassan, me yasa aka ce shi Hassan shi bai kai sai saboda wanda rawato shi ba tamut dabt ba, dabti kuma kala biyu. Me yake cewa dabt, kamar yanzu in ka hada ce abu ya zamna maka to kana kai dabtin shi, da wasu me yake cewa yawa kwararra harda kana da kwararra harda. Zan mu ga dabti kala biyu ne malamai sun ga, akwai dabtus sadr wanda ka hardace shi ne a cikin zuciyarka, a kuma daftar kitab wanda shi kuma sai ka rubuta, wanda idan ka rubuta kana kiyaye rubutun nan naka, komai kana yi da shi har sai lokacin da, saboda lokacin bada hadisi, lokacin gawa wani daga an zo an ce haddasana fulana an fulana an fulana, shi kamar yadda ka kwamfuta ya hardace. In ka duba irin tsarin Imam Bukhari, zawa aka yi ake mishi jarrabawa, aka zo aka karanta mishi hadisi dari, aka juya mishi isnadin, an wane sai a canza, sai a gama hadisin wannan da wannan isnadin, hadisin wannan da wannan isnadin, aka karanta mishi dari duka ya kyale, sai da suka ida sai ya dawo musu ji hadisi na kaza da kaza, daga ce ba isnadin shi bane, isnadin wancan ne, an wane ya ba da mata duka ya daidaita musu hadisan dai. To kaga wannan daftin shi ba kadan bane ba, daftin shi yanda yake kwarin har da shi ba kadan bane ba. To akwai kuma wanda shi kuma yana gama bi, yana rubuta kuma yana haddacewa. In ban manta ba, Imam Ad-Darqutni an ce wata ran ya zo wani majalisi, to sai ake ganin shi yana wani rubutu kuma yana bada hadisai, ana bada hadisai. Misali yanzu ana karatu muna zaune nan, dai wani ya zo da wannan ishe na ta rubuta hadisai, ba hadisan da ake faɗi ba, sai aka ce mishi kai wani za a ba mishi ba hadisi wajen shi, saboda hadisin wani ba a amsa wajen, saboda ana bada hadisin yana rubutu, bai ce a kai ya hardace su. Juwa yana rubuta wasu hadisai can da ba, kuma nan ana fari yana hardacewa, ina jin ba manta da hadisi ba. Aka zo aka ce a bai hardace ba, ya ce musu to kaza da kaza da kaza, ya jiro musu tun daga hadisin farko da malamin ya bada har hadisin karshe da malamin ya bada, kuma yannan kuma recopilation da yake wani hadisai ne can da aka bashi bai rubuta ba, ya hadace can daga can bai rubuta su ba, yake rubuta su yanzu kuma yana dauka musu. Kun gani wannan su ne dabtin shi, ya kai dabt. Imam Shafi'i da ake cewa in yana karatu sai ya rike safa nan, an rike in yana hardar nan, saboda ka aje nan wani nan ka zo kana cewa aka samu habar al-ahad, kawai nan idan ka ya fada mutawatir ka gama ya gama da shi ya hardace bisani. akwai wanda kuma in sai je wajen mai sai litafi kawai daga ya dauka kawai ya aka yarda ce litafi ya yarda ce yayi kai da shi da mai litafi in suka zo yayi an yi ciniki kasi to ba ni kudi na tukun kana so ka yarda ce aje to wannan doctor ke akwai cikin ban shi yasa aikin da suka yi ba kadan bane ba shi yasa zaka gani Imam Bukhari cikin alf hadisi aka ce ya haɗa dubu su miliyan hadisan da ya dace ko kuma hadisi wakai ba wai kamar ka hada ce wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na malaman qala rasulullahi a in aka ce can hadisi tun daga isnadin shi haddathani fulan an fulan qala annabi sallallahu alaihi wasallam na malaman niyyat qala wa haddathani fulan an fulan qala annabi sallallahu alaihi wasallam duka kai su haka hadisi ya dace kai yanzu ko sunan ɗan masallacin nan aka ce ga harace kai ka sa daftar sadr kenan daftar sadr kenan shi kuma daftar kitab shine abinda aka rubuto kamar zaku gani mutane suna zuwa suna cewa a surtu zaku gani irin kwanan nan ko in shekarun nan wasu suna zuwa su ringa neman da'an akan sahihul bukhari su kuma dubbe su san ba aikin da aka sha kafin a kawo wannan hadisin Imam Bukhari lokacin da zai rubuta littafin shi sai yayi na bila a cikin rauda in zai bude babi duk babi guda in zai yi ko kitabu sai yayi na bila raka'a biyu tukun ya rubuta shi ya jero hadisai in zai wani ya tashi ya da bila raka'a biyu ya rubuta ya wanda suka neman ilimi zan mu zo mu gani in lokaci ya bamu a ƙarshe ma mallan ina yi ya kawo irin cikin adab talibul ilm zan mu kawo duka bayani da kuma ummahatul kutub zan yi insha Allah tarjuma Imam Bukhari mu gani yaya ya rubuta wannan ta kenan dai na a takaice he mutun ya zama to ta mutabt kuna ga sharadin da aka dora ma hadisi sahihi dan kamar ba in an ce hadisi wannan sahihi ne ka dauke shi da wasa a an dora musu wasu sharida wanda tabbaci wannan abin ya dan ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji gonin farko dai mutun adil ya zaman to mutum ne mai tsoron Allah ba taba kama shi da wani abu ba akwai wanda yaje zai karbo hadisi wajen wani ya isko shi da wani ya dauko ƙarya zai ba ya yana ma sani ya shiwaye ko aku ya ce ashe ba komai yace kai wannan ba da karba hadisi daga wajen saboda wai ya zai kama ta ne ya dauko babu komai yana mata ka ya ma sani ya ƙarya ko ya ma ya ba karba hadisi ga shi to kun gani ta ka tsantsan inda aka dauka sannan kuma da irin rihila da suka yi mutum zai tahiyar wata guda saboda ya ji hadisi daya wai ba jin shi bane ba wai zai wa a hadisin ya harrace shi kamar ai shakka ce samu a cikin shi wai dan ya ji ya ƙara daftan shi kaza da kaza wani in ya tai can kawai kafin ya sauke ma an gayi mishi kafin ya sauke raƙon shi ya juyo na taho wata shikenan wata guda yake yana ta ba irin wannan kai kai yanzu an ce mu yanzu tsakani da Allah mu zo ma mu je mu yi karatun ga mu na wallahi sai an ka kuma ga abubuwa wala sun Allah da ya wada taukiki to kenan tafti kenan sai an kama jiki wallahi mun kama jiki amma akwai aiki sannan kuma lasiya ma da yanzu malamin da kalubale yake zawa akan masu yanzu kadan nan ma wannan wasu nan Diljabbar nan Kano inda yake zawa yana ta soke-soken mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahihul bukhari ma zan mu zo mu ga bukharin kadai yayi ya buga littafin yanzu na ga kai mu ko sabuwa amma ta yi a kawai hadisan wai duk hadisin da ya tabbata daga Annabi hadisi 500 yawa to kamar to yanzu kamar kalubalen da yake damun al'umma shine masu da'an ga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma he zaman to mutanen da suke inaya da abin da ya shafi mustalahul hadisi saboda a kare wannan in sun yi kada dole ne wani abin zaka gani ba kowa ba kamar yanzu wannan karatu na mustala da muke ba kowa ba zai iya fahimta ko kuma zai iya wannan yanzu wannan muqaddimata ne muke wani abin in ka ji shi sai ka ce kai wannan kaza da kaza wani yanzu wani inda zai zo nan ya zamna a ce bai san ba abin da muka wara cha zai wannan wai miye suke wannan miye suke haka zai ce amma kai da ka zamna kake fahimta kana fahimta eh nan an dora kaida kaza nan kaza da kaza da kaza duka kana jin abu kawai sa'an ne kamar cikin rayuwarka ne kawai kake tafiya sai kamar an so ne ana wa'azi Allah ya ce kaza kaza da kaza shi bar shi wancan amma wannan da mun ba irin wannan bane ya zaka shi kenan sharadi na biyu ya zaman to ta mu dabta shi kwarin hadda shi hadda ce kwara sharadin da aka dora ma hadisi sahihi sanan ya zaman to bi sanadin muttasil malin sanadin hadisin a dangane yake zuwa ga annabi ba a samu bautan tangar ta wani rawi guda ya tabbata wane ya ga imama wane 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 a zuwa annabi wannan sharadi na uku shi yasa muka duba Imam Bukhari da zai goya litafin shi da sharadin da ya kara azama dole sai mutane shi wannan da zai karbo hadisin ko kai ta mutabta ne adal ne sai an samu kun yi an samu cewa kun gamu da wannan wanda ya baka hadisi da mu'asara misali yanzu ba muna nan ba akwai wani malamin Abdul Muhsin Abbad a Saudiya yake yana rayi tsohon malami ya tsufa dan ko da iya ma bai nan da wajen shekaru na kai kai mu'asara idan aka ce mu'asara asar in ku guda kamar zamani guda muke tare da shi amma mu muna nan sai ta yi a yanzu ya ba in samu in ji hadisi daga wajen shi misali ko daga telefon ko kuma aikatar yi mu kamu wani waje ba tare da wasu ma sun sani ba da yawa haka mu je ko kai ku gamu ya baka hadisi to shi Imam Bukhari in mu'asara wannan ci kadai ba a rawaito ba ce a kun zamana tare kun gamu to bai karba hadisi sharadin da ya dora ma a litafin shi yanzu misali da kai da malam babba kun gamu gashi nan kun gama a masallaci kun zamna to ba san ba me kukai ka tashi ka tafi kuma yanayi guda kuke misali lokaci zaman guda kuke a cikin asari guda kuke to sai wannan abun guda biyu ya tabbata dukkan Imam Bukhari zai karbi hadisi daga wajenka bancin duka shuruɗi na hadisan sahihai sannan sun ciga zan mu zo mu gani wai wannan duka wani litafin hadisi dubu nawa ne hadisi 7700 da 600 da wani abu ne wannan sayyid Bukhari amma kun san me yasa masu sunan litafin shi al-jami'u as-sahihu al-mukhtasar wai al-mukhtasar hadisi wajen 7700 da wani abu amma cai dan takaitacce ne to kai yanzu an ce maka nan inda da haka ma hadisi 300 da wani abu mu ganin shi muke da al-mukhtasar min umur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami sunan litafin shi da gudaji ana sayyid Bukhari kamar an yi ikhtisarin shi ne ana kawai sahihul Bukhari amma cikakken sunan shi wanda ya sa mishi al-jami'u as-sahihul mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami wannan shine cikakken sunan sahihul bukhari wanda ya sa mishi kenan abu na uku muka ce sanadi ya zamanto ya samu ittisali babu inqita a ciki a dangane yake daga wani an wani kuma ya tabbatar da cewa wani da wani sun gamu gamuwar da suka yi ga gamuwa bace ta yanayi guda a dauka da yamul ban duka suna raye ko kuma wani a'a sun gamu gaba da gaba sun gamu ya amshi hadisi daga wajen shi kuma sun yi wancan al-luqya da al-mu'asara shi Imam Muslim da aka zo hadisi irin sharadin da ya dora mu'asara ce idan kun rayu kamar a gari guda ko irin area guda zai zaman to kenan tana yi wa ka su ji hadisi daga wajen shi ka ji hadisi daga wajen shi to amma Imam Bukhari sai da ya kara wannan guda biyu dole sai kun hadu an tabbatar kun hadu to kun ji sannan yace wa salima min ash-shurud ranan mun dai tattaba ta'rifin wannan wa salima min ash-shurud zaman to hadisin ba shadi bane me ake cewa hadisi shadi muka ce hadisin da wasu suka rawaito aka samu wani rawi wanda shi wa'ancan sun yi shi zaman tawwa sai ka sun yi shi zaman tawwa masu ƙarin harga to shi sai ya khalafa musu sai a ce wannan shadi ne alorki shi in ba da'ifi bane kun san arwati akwai da'ifi akwai sinka wanda wannan ana karba hadisi da shi wannan ana karba hadisi daga shi to amma me yasa wannan hadisin nashi aka ce mishi shadh ba a tarba hadisin da ya rawaito saboda ya khalafa ma wa'annan su kuma wannan su sun yi shi karhin harga yanzu misali mutum hudu nan ko hudu kuka rawaito hadisi daga wani kaza da kaza kamar yanda muka cira nan malam ya ce kaza to ni hina rawaito malam ya ce kaza amma hina ƙara wani abu to ƙarin nan da nayi ku buku ƙara ba kuma din ya zamanto a rutuba ta hadisi ban kai ku ba amma a ƙarin harza ko a wani abu ban kai ku ba to sai ya zamanto ni za a maida hadisi na ce wannan shazani ya khalafa ma aw man huwa aula min to wannan shine ake cewa shabu kenan sharadin hadisi na hudu sai ya zamanto ba shazani bane hadisi ba shazani bane wanda sukane zai rawaito shi amma ya khalafa ma man huwa aula min wanda suka yi shi cancanta suka yi shi kadan har da hadisi da wasu abubuwa kenan wannan shi ne jin hadisi sai ba a karbe shi ba sannan kuma sai wal illa qadiha illa kuma ita ce wadda khatiya dama idan illa za mu gani dama kamar in mun zo wannan ishi za mu gani abu ne wanda kamar sai dan yi bincike a cikin hadisin za a kar sabo wannan illa me suna me illa da illa ko illa to larotin ne aka dauka aka yawa saki to wannan illa wata illa ce saka gani an samu amma ba kowa ba in ka gani haka a haka sai ka gani misali yanzu aka ce ma an wane gashi ne sanadin a cike yake amma kai in ka gani haka a cike yake annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wata illa shi yasa ita illa sai an bincika ake nemo illa mi ce ce wannan ya mutu shekara ta 20 wannan me ake cewa 2025 ko da wani abu wannan kuma da yace ya bashi labari tun kafin sai bayan wannan ya mutu kafin a aiki wannan kai ka mutu ka gane kamar yanzu wannan rawun ya mutu kuma aka aiki wannan sai yace kuma ya bashi labari to in ka kalla a haka ga isnadin a cike yake ko isnadin a cike yake to amma wanda bai sani ba bai san to wannan amma da ka zo ka karanta wani ka yi tarjuma shi saboda yana hadisi akwai takhriji in ka zo kowanne rawi sai ka yi tarjuma shi wane ne shi da aka aike shi limalamai suka ce akan shi kaza da kaza sai ka binciko can ne da kai nisa cikin littattawai sai ka binciko wannan ya mutu shekara kaza wannan ko to aina suka gamu kenan ka gana akwai wata illa kenan direct sanad ya zama to mun kada ya yi ba zai wuce ba to kuma akwai misalai na illa da yawa wanda mun zo shi ma nau'i ne na cikin hadisai da'ifai zan mu wasa mu gani bayani gaba ki to wannan shi ma sai hadisi sahihi ya kubuta daga wannan kenan sharadi biyar malamai suka dora ma hadisi sahihi ma wanne lizati shine malam ya bada misali qauluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din rawahu al-bukhari wa muslim wa ta'tarifu sihhat al-hadith bi umurin thalatha malam yace awwalan an yakuna fil musannif iltazama fihi sihha in kana musannifuhu mimman yu'tamadu qauluhu fi at-tashihih ka sahih al-bukhari wa muslim ya zaka gane hadisi sahihi a yanzu misali malam yace abu na farko daga al-amari guda uku abu na farko ma a littahi kamar wanda a littahin malamin ya yi ma kanshi ilzamin zai hudo hadisai sahihai a cikin littahin kamar sahihul bukhari da muslim su ne in kun ji an ce sahihai ne to sai imamu bukhari da muslim saboda su sun ce da su hudo hadisai sahihai a cikin littahinsu wanda bisaba wannan in muka dubo cikin sunan za ku ga akwai hadisi da'ifi a ciki akwai wannan to amma sahihul bukhari da muslim wannan shine al'umma suka ittifaki daman sharadin a cikin zan mu gani yanda suka dora musu sharadi shine hadisai sahihai za su wuto a cikin wannan dazani kamar imamu al-bukhari me yasa malata shi suna al-jami'u sahihu al-mukhtasar kun ji ko to irin wannan litafin daga in ka samu irin wannan litafin kana ka dauki hadisi daga nan hadisi ne sahihi sannan malam yace au anyanusa asani anyanusa ala sihhati imamin yu'tamadu qawluhu fi tasahihi walakin wa lam yakun ma'rufan bi tasahul fihi sannan abu nabi kuma a samu malamin da zai zamanto kun san akwai malamin a cikin ilimin mustala ulumul hadisi akwai malaman jarhu wa ta'dil wanda kamar yanzu imamul albani da ya mutu shekara ta 2021 ko ya yi juhudi sosai saboda ya gama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tace ya inganta ya bibiya sosai ya inganta wasu hadisai to ka gani ana i'timadi ana karban magana albani a wajen ingancin hadisi to shine malam yake nuna maka cewa kamar a samu wani malami ya nassa cewa wannan hadisin sahihi ne amma malamin ya zamanto ana fadar shi mu'tamada ce fadar shi ana i'timadin ta a cikin sha'anin tasihihin hadisi sannan kuma ya zamanto ba a same shi ba da tasahuli kamar zaku gani wasu malamai tasahulai wanda suna da tasahuli zaku gani mutum in ba su san shi ba ma ya sa shi cikin sika dan mu zo mu gani irin cikin gida da wasu irin su Imam al-Ijri da ku gani akwai littafin da ya buga wanda shi hadisai sahihai mai hin yasa su cikin mutane da ifai ko kuma wanda bai san su ba sai yasa su cikin mutane sahihai wanda ana karba hadisi yana ya zama to mutumin ba a same shi ba da tasahuli akan abin da ya shafi bangaren da inganta hadisi ko kuma wannan to in wannan ya nasa cewa ana iya a same in ya nasa cewa ana hadisi sahihi ne ana karban maganar shi sannan kuma na uku shine yace an yanzur fi riwayatihi wa turkihi wa takhrijihi law fa idza tammat fihi shurutu siha hukuma bi sihhatihi sannan abu na uku shine ya zamanto kai ka bincika ka gani ka bibi hanyoyin hadisin ya zamanto ka samu tabbacin cewa wannan hadisin ya inganta ko kuma bai inganta ba idan dai ala kulli hal insha Allah sai لازم سما هذا من الناس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على